أرومرض الباري لنصرة دينه وأبرز للجيل الجديد مثالا.
مجرى الخيرة شو إذا لما تبحث كما نور الحق ويقبع تروى ما لم تجاني إسماعيل خليفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد أنوا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبو أمنا يوم شيني شيخ إبراهيم دمنا هدنفا كشي نأكم من يمغانا أبايا akan zancen rasuwar mahaifin Shehu Ibrahim. Bayan ya rasu, Shehu Ibrahim kuma ya ci gaba da koyar da ilimi. Mahaifin Shehu Ibrahim ya rasu, Shehu Ibrahim yana saurayi. Babansa shine malaminsa, shine shehinsa, shine kuma abun koyinsa. Ba mahaifinsa ya rasu yana dan shekara 20, kuma Shehu Ibrahim ya fara koyar da Alkur'ani da ilmai kamar yadda muka faɗa a baya tun a lokacin rayuwar mahaifinsa. Shehu Ibrahim ɗaya ne daga cikin ƴaƴan Sheikh Abdullahi wanda suna da yawa, an ce sun kai har mutum 20, wanda babban su mana wanda shine ya halifance shi, wanda aka ce masa Muhammadul Khalifa, shine a babba a cikin ƴaƴan Sheikh Abdullahi, to kuma shi ma malami ne, duka ƴaƴansa ma malamai ne. To bayan ya yi wafati, to ɗansa Muhammadul Khalifa yayan Shehu Ibrahim shi ne ya zama halifan babansa Sheikh Abdullahi Inyaz. Kuma a cikin ƴaƴan nasa akwai manya-manyan malamai, akwai Umar Ilyas wanda aka ce masa a Sheikh Khalil, da kuma Muhammad Zainabu, da kuma Abubakar na farko, akwai kuma Abubakar na biyu wanda aka ce masa Abubakar al-Musanna, da dai sauran ƴaƴansa dukkaninsu malamai ne. To Shehu Ibrahim ɗaya ne daga cikinsu, kuma mahaifinsa ya rasu a wannan, wato yana shekara 20, yana cikin shekara na 20. Kuma a wannan lokacin bayan Sheikh Abdullahi Inyas ya rasu, to kuma babban malami amininsa Sheikh Malik Sy, shi ma wanda yake sune manyan malaman Tijjaniya a kasar Senegal, to shi ma yayi wafati a wannan shekara, a Sheikh Malik Sy, bayan sati biyu to shi ma yayi wafati. To Shehu Ibrahim ya taso tun a wannan lokaci, wato kamar yadda muka faɗa a baya, to fa aka gane Shehu Ibrahim malami ne, domin ya rubuta littafinsa na farko a cikin, kamar yadda muka faɗa a baya, na Ruhul Adab, a cikin a 1924, yana dan shekara a 24 kenan, ko da yake ana cewa yana shekara 21 kafin ma ya rubuta littafin Ruhul Adab. To Shehu Ibrahim ya rubuta, wato ya ƙara waƙoƙi na marsiya na mahaifinsa kafin ma wannan, wanda waƙoƙi ne kawai ya yi su na yin marsiya a cikin mahaifinsa. Haka na bayan kuma daga baya bai rubuta Ruhul Adab, to a cikin kuma yana ɗan shekara 25, to ya gama rubuta diwaninsa Nurul Basari, ɗaya daga cikin dawawin da ake magana dawawin fit, to ya rubuta Nurul Basari. To bayan nan kuma da shekaru kaɗan, to Shehu Ibrahim ya bai rubuta wani littafi da ya nuna cewa shi malami ne faqihi, wanda ya amsa wata mas'ala, wato shahararriya da aka sani akan hukuncin zakkar gyada, domin arzikinsa a wannan lokacin gyada ne, to me hukuncin ta. Shehu Ibrahim ya tsara, ya rubuta, ya tsara shi a cikin waka, ya amsa wannan mas'ala, dan tambaya aka masa ya bada mas'alar ta, shine yayi tambayar da ake cewa ya fa'il hal maliku kad zakka, ya kai mai tambaya cewa maliku yayi baba ya bi bakkar gyada. To wannan ya rubuta shi yana a shekara 25, 1925 kenan miladiya wannan awaƙe kenan to bayan nan kuma da shekaru kadan sai Ibrahim ya ƙara muraja'a wannan mas'ala ya rubuta risala mai tsaho wacce ake ce mata irshadus sarin dukka dai a cikin wannan mas'ala a cikin wannan mas'ala ta hukuncin zakkar gyada a cikin waccan waka da ya fara yi ta farko ta amsa tambayar da aka mata da kuma wannan risala da ya rubuta mai tsaho ta irshadus sarin to ya tabbatar da cewa babu zakka a cikin gyada domin tana daga cikin abinda suke cash crops ne dan haka babu a cikin gyada kuma a wannan mas'ala to Sheikh Ibrahim ya bi manhajin mahaifinsa ya dace da shi a cikin wannan mas'ala domin mahaifin Sheikh Ibrahim a Sheikh Abdullahi Inyaf shi ma yana da akan wannan fatawa yake cewa babu zakka a cikin gyada wanda ya saba da a Sheikh Malik si amininsa wanda shi kuma ya tafi zuwa ga wajibcin yin zakka a cikin gyada to wannan mas'ala ce ta fiqh manyan malamai a gari daya kuma akan mas'ala daya da ta shafi al'umma su shine gyada suka yi sabani a cikin wannan mas'ala kamar yadda muka sani sabani na malamai na fiqh akan mas'aloli na furu'a to Sheikh Ibrahim ya tabbatar da wannan ya nuna yana shekara 25 to Sheikh Ibrahim ya nuna malami a cikin shekara 25 ya shi kufa cikin wannan babban mas'ala ta fiqh a cikin wannan shekara dai ta 25 din Sheikh Ibrahim ya rubuta takarizi na littafin dan uwansa Muhammadu Khalifa akwai littafi da yayin Mir'atu Safa to Sheikh Ibrahim ya rubuta wannan littafi takarizi sannan lokacin da yake shekara 30 bayan bayyana faila to Sheikh Ibrahim wato da watanni kadan bayan bayyana faila da shekaru da watanni kadan Sheikh Ibrahim ya rubuta sharhin wani littafin da mai dan uwansa wannan Muhammadu Khalifa wanda yayi a littafin Murhafatul Qutba'i wanda dan uwansa yayi kuma ya rubuta shi ne shi Muhammadu Khalifa ya rubuta wannan littafi yana yi wa wani mutum raddi wani mutum mutumin Murtaniya wanda yake inkarin dariƙar Tijjaniya ana ce ma Khidir Mayaba to shine shi Muhammadu Khalifa dan uwan Sheikh Ibrahim ya rubuta littafi ya mar raddi to Sheikh Ibrahim yayi wa wannan littafi ya mafa sharhi shine abinda aka cewa Abduru Fadai to Sheikh Ibrahim yayi wannan sannan bayan nan kuma a shekara wato bayan nan Sheikh Ibrahim kuma ya rubuta littafin sa a Kashful Ilbasi wanda ya shi bayan bayyana faira akan lamarin fufanci da dariƙar Tijjaniya da kuma hujjar sana yin fairar Tijjaniya wannan fairar da yin bayanin yadda take to a wannan Sheikh Ibrahim ya rubuta wannan kuwa an yi shi ne 1931 bayan bayyana faira kenan da fan shekara ɗaya ko kuma a cikin shekarar da faira ta bayyana to dukkan wannan yana nuna mana Sheikh Ibrahim malami ne tun yana karami babban malami ne a fagen ilimi na fiqh da sufanci da shari'a baki daya to malami ne dan haka zamu ga ya samu ijazobin malamai da yawa wannan ijazobi na ilimi na fiqh da ilimin hadisi da sauran ilimai sannan kuma da ijazobi keɓantattu waɗanda suka shafi ijazobi na ilimin sufanci da ɗariƙar Tijjaniya an ce farkon ijabar da ya fara samu ta ilimi shine ta babansa ya bashi ijaba a cikin koyar da alqur'ani da ilimin sanadin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma an ce akwai wani Muhammadul Amin bin Baddu mutumin Murtaniya ya bashi ijaba ta riwayar warshu sannan kuma akwai Sayyid Ahmad Fukhairat ya bashi ijaba ita ma a ta hadisi ta wasu hadisai ya bashi ijabar wannan wanda sannan kuma wanda akwai kuma wanda ya bashi ijaza inam ya bashi ijaza wannan ta ilmai sannan kuma Sheikh Salih bin Fubail at-Tunsi shi ma wanda yake mai koyarwa ne a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci ya bashi ijaza wacce take ta ya bashi ijaza shi ma ta ilimin hadisi sannan kuma bayan nan an ce Afaid Muhammad Alhayyul Kattani shi ma ya bashi ijaba wato ta ilimi dan haka ijabobin suna da yawa ana cewa ijabobi na fa wanda suke ya samu na ilimi to sun kai kamar guda 13 wannan na bangaren ilimi kenan ilimin hadisi ilimin fiqh ilimin alqur'ani to bayan nan kuma sai kuma ijazobi da ya samu na tariqat tijaniya Sheikh Ibrahim ya karbi tariqat tijaniya a gun mahaifinsa amma ijaba ta muqaddamanci na tijaniya to Sheikh Ibrahim a ba mahaifinsa ne ya fara bashi ba mahaifinsa ya ba wa wani ɗaya daga cikin manyan malamai na Murtaniya wanda aka tunfa Sheikh Mahmud Ash-Shankiti to shi to Sheikh Ibrahim Sheikh Abdullah Inyas ya bashi ijaba sannan kuma ya bafa ishara cewa ya ba wa Sheikh Ibrahim dan haka farkon wanda ya fara bashi ijaba to shine wannan Sheikh Mahmud Ash-Shankiti sannan kuma to kusan ba a ce tun Sheikh Ibrahim yana shekara 20 ma'ana ya fara neman ijabobi tun ma kafin ya fara tafiye-tafiye ya fara tara ijabobi a cikin tariqat tijaniya bayan wannan ijaba ya samu ijaba ta shakkul duhaj wanda muka fada a baya wanda falsalarta tana kaiwa har izuwa ga Sheikh Badr ibn Siddina wanda yake mutumin Burtaniya wanda ya rubuta a tani'a wanda ita tana kaiwa har izuwa ga Sheikh Tijani sannan kuma ya samu ijaza ta Sheikh Muhammad Sa'id Ahmadu shima ya samu ijazar wannan shima mutumin Burtaniya ne wanda sannan kuma ijazar da ya samu wacce ita ma tana ta hanyar Sheikh Ahmad Fukairat ta hanyar Sheikh Abdullawi ta hanyar Ali Tilmisani wanda take kaiwa izuwa ga Sheikh Ahmad Tijani wanda Sheikh Ibrahim yana ce mata filfila bahabiya wannan hanyar daga ta Sheikh Ahmad Fukairat Abdullawi ta Ali Tilmisani har izuwa Sheikh Tijani to Sheikh Ibrahim yana ce mata filfila bahabiya ma'ana ita wannan ijabar tutu ta musamman ce sannan kuma ya samu wata ijabar izuwa ga Sheikh Tijani ta shi kuma Ali ta hanyar Ali Tamafini wancan Ali Tilmisani wanda an ce Sheikh Ibrahim ya ci gaba da tara waɗannan ijazobi har ya kai shekara 60 tun daga shekara 20 da wani abu yake tara ijazobi na tariqat tijaniya har shekai dan shekai kai yana shekara 60 sai da kai shekara 60 ya ba mana ya tara dukkanin ijazobin ya tariqa ana cewa ijazobin da Sheikh Ibrahim ya tara wato ya samu kuma wata ijaza afwan daga Muhammad Tayyib Ash-Shaibani wanda shi ma muqaddamin abawiyar a tijaniya a garin Fa sannan kuma ya famu ijaba ta hanyar Ash-Shakafi al-Misri to wannan an ce Sheikh Ibrahim ya tara ijaba a rayuwarsa ta tariqat tijaniya kusan ijaba 50 hanyoyi daban-daban ijaba 50 dukkanin su zuwa ga Maulana Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu anhu mai tariqa wannan dukkanin ijabobin ne tariqa to malamai suka ce me hikima ne na tara ijabobi an ce malamai suna tara waɗannan domin ai yana da ita ga waccan maki wanda yake cewa salsila bahabiya amma kuma yana ci gaba da neman ijabobin an ce irin wannan tara ijabar hikimarsa shine neman albarka hanyoyin ka fami ijabobi da yawa da ilimai da yawa misali mutum zai iya samun ijabobi na ilimai na hadisi da na tariqa ta hanyoyi da yawa wafi ijabobin izuwa ga mai littafin Bukhari wafi izuwa ga malam wani wafi izuwa ga Sheikh Tijani wafi kuma ijabobin ga sunan dai har izuwa ga sahabbai wafi ijabobin to ana tara wannan ne dan neman albarka na dai kenan sannan na biyu kuma neman ijabar a cikin malaman zamaninka to yana hada ka da alaka da manya-manyan mutane ta hanyar ijabar domin baka ba wani malamin ijaba shi ma ya baka domin kuma ai manyan ma shi ma babban malami ne zai ba wasu ta wata hanyar shi ma kuma a bashi to wannan shine hikima na tara ijabobi kuma ijabobin nan ana bayar da su ne ga malamai ba kamar yanzu yadda kowa zai je ne ijaba kawai shikenan a bashi ijaba ba ahalin abin ba ana bada ijaba ta ilimin Qur'ani ga ma'abocin Al-Qur'ani ijaba ta ilimin hadisi ga ma'abocin hadisi ijaba ta tafan fiqh ga ma'abota ilimin fiqh ijaba ta sufanci ga ma'abota ilimin sufanci ijaba ta dariqa ta qadiriyya ko tijaniyya ga ahalin wannan abin to haka ake bada ijaba bisa ahaliya shi yasa mafi yawanci ma kakan samu ijabar tabaduli ake ka bani in baka saboda tsakanin malamai ne ko kuma malamai suna bayarwa ga manyan dalibai waɗanda suka san cewa suna da tamakkumi sun hasala a wannan ilimai to sai su ba su ijaba a wannan na ilimin hadisi ne na karatun alqur'ani ne ko kuma na ilimin sufanci wannan kuma ya ƙara nuna mana himma ta Shehu Ibrahim domin ba mu zo a gaba inda ya tafiye-tafiye ya yi yawo a duniya ya haɗu da manya-manyan malamai sharkan wa garban malaman hadisi na alkur'ani malaman sufanci malaman ɗariƙun sufanci malaman ɗariƙar tijjaniya wannan yana nuna himmarsa maɗaukakiya da yin alaƙa da bayin Allah domin kamar yadda malamai suna cewa sufaye suke cewa alliqa'u liqahun wai gamuwa na mazaje ahalin Allah to wa liqahum barbarani domin in an hadu to za ka ga an samu wani albarka an samu ilimi an samu kuma sanin ma'abota a Allah da kuma za ka ga an tattauna mas'aloli na ilimi to wannan a takaice kenan na muka kawo akan bancan ijabobi da kuma abubuwa da Shehu Ibrahim yayi na ilimi to in wa anan za mu tsaya sai kuma a gaba insha Allah za mu ci gaba da magana akan faira na hakikanin faira a cikin dariƙar tijjaniya da kuma abin da Shehu Ibrahim ya zo da shi a na wannan faira Allah ta'ala ya amfani da abin da muka ji Allah ta'ala ya ba mu albarkacin magabata Shehu Tijjani da Shehu Ibrahim ya da dukkanin shugunan mu baki daya da alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dan uwanku Tijjani Isma'ila Khalifa